jihar Kaduna dai na cikin jihohin Najeriya dake fama da hararen yan bindiga da kuma sace-sacen mutane wanda wannan ne ma yasa muryar matar da aka fara yawo da ita a kafafen sada zumunta na zamani tun a shekarun jiya ya jawo hankalin mutane da dama muryar matar wadda bata bayyana sunanta ba dai na nuni da cewa kamar tana ga wani dan uwanta irin yadda suka sha da ƙyar ne lokacin da suka shiga motar daga kawo
in shigo Kaduna ku ne matsalar sirriya da baya daga sharrin intanafi afa kawo muka hawo mota wallahi tallahi dan uwa an ga maka gaskiya kawo akwai matsala wallahi daga nan aka shirya mana munaƙisan nan na tafi driver yana cinikin mu ya dubo a tambofi guda takwas dawa mu takwas ne a cikin duk ɗan baban mu wallahi wallahi billahi in gaya maka ya kira mutane wallahi sun fi bakwai sai ya ce musu ba mu ƙaru so ba mun ƙaru za mu kira kai bai tsaya ya fashin ba kawai ta buɗin mota daidai su kuma mutanen sun karyo ɗan uwa zo su san su mashina uku a mashi inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un dai wannan murya ta kai kunnan wasu daga cikin mahukunta har ma wasu daga cikin su sun kai ziyara zuwa tashar ta kawo inda sakataren kungiyar direbobi ta NURTW Region Jihar Kaduna Kwamar Bature Yusuf Suleiman ya bayani game da tsarin daukar fasinjoji a tashar kawo
wannan magana da mai girma commissioner ya faɗa mu ma mun jita mun umurci wannan mata in har da gaskiya take yi ta dauko mijinta ko ƴan uwanta ta zo ta same mu ta nuna mana inda ta shiga bota muna da tsari na farko dai kamar yadda ƴan jaridu za su ga failoli ga haka za ku ga wannan file na kowane layi ne da yake cikin tashar bota kawo wanda duk direban da yake ciki sai ya rubuta mun bashi form ya cika ya kawo garanto da lambar wayarsa sannan muke ya da mu dauke shi to duk muna monitoring din halayyar mutane duk lokacin da za a yi loading kuma muna da tsari akwai tollis da muke badawa wannan mota ita ce number 1 za a bata number 1 a cikin tollis din na National Union wanda zai dauka ya je garin da ya je shi zai mika matsayin bako daga Kaduna state to amma a zargin da ta yi ba za mu iya ganewa ba tun daga agogo sarki har zuwa agogwari da kawo cikin ya Allah ina tije ta hukunta
to ko me rindinar ƴan sandan jihar Kaduna ke yi game da wannan zargi ganin an dade ana bibiyar batun masu ba da bayanan sirri don sace mutane commissioner ƴan sandan jihar Kaduna CT Mudashir Abdullahi dai ya ce suna bincike
to gaskiya mun samu wannan audio din kuma ni matsayina na commissioner of police na Kaduna state na saurari audio din kuma na tabbatar muku da cewa muna bincike kan wannan audio din kuma abinda muka samu insha Allah za mu kirawo ku mu gaya muku me ke faruwa da wannan audio
da yawan matafiya da yakan shiga tashoshin mota ne idan za su yi tafiya zuwa wani guri don gujewa tarkon mabarnata wanda mai yuwa kuma wannan ne yasa zargin wannan mata na hadin baki da direban motar da suka shiga daga tashar kawo ya ji hankalin mutane da dama Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.